Cuma yok, sağ guys. Vocal range whining, 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 permanent, permanent. She wanna move to my Nigerian sound. She wanna wind to my Indian vibe. She wanna move to my Caribbean sound. She wanna move to my... Everybody now.
Spiritual men are she de crave bro u banka. Krizika charasa go save the girl in danger. Butarina's Honda, rider like a biker. Yokohama tire no fi challenge me for Quanta. Challenge me for Panta. Brother you go Santa. Kaki no be Kanda, boss no be Kanta. When I knock for your head you go de dance Atlanta. You go study me Grimo, you no go fit to stand up.
Dance to the rhythm of the beast. Dance me say went to the rhythm of the beast. When you say with the 31, with the 31 was me say with the 31, with the 31.
Everybody now.
Salon yakan sada ga ka fada komai na mata ne wai sai da in jada mata abin nayi da gaske ne kamar raba fada mai surutu ne cutuwan har yana kasa shorty wanna wine kamar ruwar inabi she the truth kuma hanyar gaskiya ni na iya bi gashi wai tana so ta taka mun ga biyan bukata ga halin kara mun wai kawai in fata sauti don ta motsa ciki daidai da irin wanda ta gan so a biki aka so mata bi ne sauran sai ta shigo ta ciki gangan cire ma you kiranta ne so makidi a wi dada ta faso ba sallama wayar da ta sarrafa za ta fara an kammala domin ba sanda a sannin ai sai an yi kalmasa ko a jikin ta wai domin kakanta ka fallasa
she wanna move to my Nigerian sound she wanna wind to my Indian vibe she wanna move to my Caribbean sound she wanna move to my
everybody now.